sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurare assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya an kuma sha ruwa lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Juma'a 31 ga watan Maris na shekara ta 2023. Bayan labaran duniya za ku ji cewa a yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da aikin fara hako mai na farko a jihar Nasarawa, gwamnan jihar Abdullahi Sule ya bayyana irin canjin rayuwa da aikin zai haifar ga jihar da ma kasar baki daya.
Yanzu yawancin mannan da ake hakowa ake samu suna Niger Delta ne. To kar Allah nuna mana da irin wannan ranan, amma in yaki yanzu ya zo hawar wuri kamar Niger Delta, a ga Najeriya ba ta da wayan sura ne kenan da za ta yi.
Majalisar kula da samar da kyakkyawan yanayin kasuwanci ta Najeriya ta sanya sakwato a jerin jihohi uku da ke kan gaba wajen sauƙaƙa yanayin kasuwanci a Najeriya a daidai lokacin da hukumar ƙididdiga ta ƙasar ta haska jihar a zaman mafi talauci a Najeriya. A fagen siyasa kuma babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta bayyana yin afuwa da ɗage hukuncin dakatarwa da ta yi wa wasu manyan jami'anta. Za mu kawo muku labarin wasanni, kana da tsarabar mota watan Ramadan. To amma kafin duk waɗannan, ga Zahra da labaran duniya tukunna.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Masu taimakawa alkali a birnin New York sun kada kuri'ar tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump da laifin biyan kudin toshiyar baki ga tsohuwar jarumar fina-finan batsa. Labarin ya bayyana ne da yammacin jiya Alhamis, inda mai shigar da kara na Manhattan Alvin Bragg ya tuhumi tsohon shugaban Amurka Trump. Kudin toshiyar bakin da ake zargin Trump ya baiwa tsohuwar jaruman fina-finan batsa Stormy Daniels, wacce ta ce ta karɓi kudin ne don ta rufe bakinta game da saduwa da ta yi da Trump. Tsohon mai shigar da kara na tarayya Nima Rahmani ya ce, "Duniya na ganin faruwar wani abin tarihi. Wannan shi ne karo na farko da aka tuhumi tsohon shugaban ƙasa da aikata wani laifi." A wani sako da ya wallafa a yanar gizo, Trump ya kira matakin da zalunci a siyasa da katsalandan a zaɓe. Tsohon ɗan wasan na kasassu na Paralympic Oscar Pistorius zai ci gaba da zama a gidan yari bayan da hukumar yin afuwa a Afirka ta Kudu ta ki amincewa da buƙatarsa na sake shi da wuri. Tun a shekarar 2016 ne ake tsare da Pistorius a gidan yari bisa laifin kashe budurwarsa Reeva Steenkamp. Da yake zantawa da manema labarai a yau Juma'a, kakakin gidan gyara halinka na Afirka ta Kudu Simbao Numalo ya ce kwamitin yin afuwa sun samu ƙarin haske daga kotun kolin Afirka ta Kudu cewa Pistorius bai cika ƙarancin lokacin da ake buƙata ba don samun cancantar da za a sake shi. Numalo ya ce Pistorius na iya sake neman a yi masa afuwa a watan Agusta na shekarar 2024. A Afirka ta Kudu, fursunoni sun cancanta a yi musu afuwa da zarar sun cika aƙalla rabin hukuncin da aka yanke musu. An samu Pistorius da laifin kisan Steenkamp a ranar 14 ga watan Fabrairun shekarar 2013, inda ya harbe ta a ƙofar banɗaki a gidansa. Masana harkokin kare haƙƙin bil'adama sun yi gargaɗin cewa rikicin da ake ci gaba da yi a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya dabaibaye ƙasar, tare da cin zarafi da kuma ƙuncin rayuwa wanda ba zai ƙare ba har sai an kawo ƙarshen faɗan. Masanan da ke cikin waɗanda suka yi wani nazari mai zurfi kan halin da ake ciki a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, wanda ya shafi 'yancin kare haƙƙin ɗan adam a hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis, sun nuna rashin jin daɗinsu kan yadda lamarin ke ƙara taɓarɓarewa, tare da kumbayan 'yancin siyasa da na jama'a da ƙaruwar cin zarafi da ke da alaƙa da rikicin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tashe-tashen hankula da amfani da makami ya tilastawa fiye da mutane miliyan 6 a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kauracewa gidajensu. Lamarin da ya zama mafi muni na yawan 'yan gudun hijira a lahiyar Afrika. Volker Turk, babban jami'in hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya yi gargaɗin cewa yanayin yana haifar da taɓarɓarewa al'amura, yayin da tashe-tashen hankulan ƙungiyoyi da ke ɗauke da makami ke ƙara ta'azzara, musamman a lardunan Ituri a arewacin Kivu da ke gabashin ƙasar. Ya ce an kashe aƙalla mutane 1,338 da suka hada da yara 700 a lardunan gabas. An shirya yin jana'izar mutane 6 da aka kashe a harin da aka kai a wata makaranta a wannan makon a birnin Nashville, a daidai lokacin da birnin da ke cikin alhini da juyayin waɗanda suka mutu sakamakon mummunan harin. 'Yan sanda sun ce an kashe mutane 3 da ɗalibai 3 'yan shekaru 9 yayin harin a ranar Litinin a makarantar The Covenant. Sabbin bayanai masu sosa zuciya sun ci gaba da fitowa game da rayuwar mutane 3 da ɗaliban 3 'yan shekaru 9 da 'yan sanda suka ce an kashe su yayin harbi da bindiga. A yau Juma'a, jami'ai a Indiya sun bayyana cewa akalla mutane 35 ne suka mutu yayin da murfin wata rijiya ya rufta a wani katafaren ginin ibada da ke jihar Madhya Pradesh. Mutane 16 ne suka jikkata, kuma ba a gano mutum ko ɗaya ba. Shivraj Singh Chauhan, babban ministan jihar Madhya Pradesh, ya ce tsohuwar matattakalar da aka gina a cikin rijiyar ba za ta iya jurewa nauyin tarin jama'a da ke kai ba, shi ya sa ta rufta.
Zahra Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da rijiyar farko ta fara haƙomai a jihar Nasarawa da ke arewacin ƙasar. Shugaba Buhari dai ya jaddada gudunmuwar da aikin zai bayar wajen haɓaka tattalin arziki ga al'ummar jihar da ƙasar baki ɗaya. Akan haka, wakilinmu Umar Faruk Musa ya tattauna da gwamnan jihar Nasarawa, injiniya Abdullahi Sule.
Na farko dai, su mutanen jihar Nasarawa tukuna hanya ne da za a kawo na ɗaukan mutane aiki. Harkokin arziki zai bunƙasa saboda arziki zai zo. Waɗannan manyan kamfanoni za su zo, za su sa jarinsu, motoci za su rinka shigowa suna kwasan kaya, mutane za su samu aiki, tattalin arziki zai tashi. Wani zai zo dan filin shi ne zai sayar, ya gina gidaje, ya samu masu haya da sauransu. So maganar da ya tattalin arziki, wannan babu shakka za a samu ci gaban wannan. Ko jiya da muka tafi, wani abin mamaki, kaga dai yanzu an fara aikin kenan, amma ni da Tanko Almakura tsohon gwamnanmu muna cikin mota, ina nuna mun waɗansu wanda suke aiki yanzu haka a rik din, waɗanda 'ya'yanmu ne na obi da asakin, kaga an fara ɗaukan mutanenmu kenan aikin. To wannan ya faranta mai duk abin da nake so ni in gani kenan. Sannan mutanenmu za su samu experience na irin wannan aikin, saboda nan gaban aka bude ta wani waje, kaga za su iya tafiya su yi ayyuka a can. To sun samu ilimin abin, so an samu wannan na biyu. Kudade da za su rinka shigo mu jihar Nasarawa, kaga dole za su karu, saboda ko da ta tun fasan derivation da ake bayarwa da doka ta ce a bayar, to kaga za su karu. Don haka gwamnatin da za ta zama a kan gado za ta samu kudade fiye da inda ake samu yau. Don haka za ta iya taimakawa mutane da ayyuka na waɗannan abubuwa da suke kan gaba na maganar mai. Bayan wannan akwai security tukuna na ƙasar nan baki ɗaya. Yanzu yawancin mannan da ake haƙowa ake samu suna Niger Delta ne. To kar Allah nuna mana da irin wannan ranar, amma in yaƙi yanzu ya zo a wuri kamar Niger Delta, kaga Najeriya ba ta da wayansu wurare kenan da za ta yi. To saboda haka idan akwai mai a arewacin Najeriya, shi yasa nake cewa Najeriya wannan riba ne ga Najeriya baki ɗaya, ba ma maganan jihar Nasarawa ba ko arewacin Najeriya. Saboda yanzu wani abu ya faru, ba a iya ɗauko mai daga Niger Delta, to ya za a yi kenan a arewacin Najeriya. To amma kaga idan akwai a nan, to ko me zai faru kaga za ya diban mai daga nan a kawo shi arewacin Najeriya za ya diba daga nan kuma a koma da shi kudancin Najeriya
shin bayan wadatuwar man da za a samu a sassa daban da wannan Najeriya shin wannan zai soke farashin shi ya zama an yi rangwame kansa fiye da yadda ake gani yanzu kuma ka auna da cewar ana tunanin janye tallafin da gwamnati take badawa bangaren mai na Najeriya wanda ya zama babban lalura hanyar kamar hasarar kudade na kasa wanda gwamnatoci daban-daban sun koka amma gwamnatin ta shugaba Buhari tana cewa za ta janye wannan tallafin kafin sabuwar gwamnati ta shigo
inda muke shigowa da mai daga waje yanzu har gwamnati take bada wani rangwame wannan ya kare ma kenan kai yanzu ba za a sake yi ba kenan saboda yanzu dalilin da muke yin wannan dan ba mu da man ne a Najeriya shi yasa muke shigowa da shi daga waje to amma yanzu in muna da shi a nan kaga ba amfanin a shigo da shi daga waje to amma ba haka ba idan yanzu komai za a yi ne a Najeriya kayi mai dinnan a Gombe ko a Nasarawa an yi refining din shi a Gombe ko a Nasarawa an dauka kawai daga mota kaga duk wayannan kudaden asara da yawa da aka tara duk ba su zama ba su kenan to din haka kaga kudin mai inda gwamnati suna da tausayi lokacin ba za ta duba farashin duniya ba sai ta tausaya wa mutane sai a sayar da shi a farashin da aka yi shi
gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule kenan a tattaunawar su da wakilinmu Umar Faruk Musa to a Najeriya majalisar kula da samar da kyakkyawan yanayin haɓaka kasuwanci ta fadar shugaban ƙasa ta ayyana jihohin Gombe da Sokoto da Jigawa a zaman jihohin da ke kan gaba wajen sauƙaƙa yanayin kasuwanci a ƙasar rahoton da majalisar ta fitar na shekarar nan ta 2023 ya nuna cewa jihar Gombe ita ce ke kan gaba da maki 7.15 sai jihar Sokoto ta biyu da maki 6.88 yayin da Jigawa take ta uku da maki 6.79 wakilinmu a Sokoto Muhammad Nasir ya tattauna da kwamishinan kasuwanci masana'antu da saka jari na jihar Abdullahi Yusuf Hausawa dangane da saka Sokoto a cikin wannan rukunin duk kuwa da cewa hukumar kididdiga ta Najeriya ta ayyana jihar Sokoto a zaman mafi talauci a Najeriya
kamar yadda muka sani na farko a ka'ida na kasuwanci baka kasuwanci dole akwai kananan masana'antu wanda yake kuma ita wannan ma'aikata tana kula da yi musu certificate a baka dama izini na kaje kai kasuwanci haka mun sauƙaƙa wannan wanda yake kusan cikin awa 24 kana iya samun certificate ɗinka ta kamfani haka kuma mai girma gwamnati ya hito da bada wurare na masana'antu ne do yan jiha waɗanda suke son su yi kamfani kuma ana ba su hili kyauta kuma ana ba su tallafi na kuɗi wannan ya sauƙaƙa wannan haka ƙananan 'yan kasuwa ana tallafa musu da kuɗaɗe ana tallafa musu da kuɗaɗe na jari wanda yake wannan ya sauƙaƙa ƙwarai da gaske kuma har ya jawo hankalin wasu 'yan kasuwa manyan 'yan kasuwa suka shigo a cikin wannan jiha suna ƙulla harkoki na kasuwanci so wannan kusan sai dai mu kara yi ma Allah godiya kamar da nice kuma alhamdulillahi akwai wurare da dama waɗanda yake kusan yanzu jihar Sokoto tana cikin wuraren da adda sauki na kasuwanci despite the insecurity da muke da shi amma dai alhamdulillahi kana gani mutane daga Niger daga Ghana daga Cote d'Ivoire da wasu wurare da dama har irin Dubai ne ƴan China da saurikinsu suna sha wasu zuwa jihar Sokoto su yi harka na kasuwanci akwai wasu dokoki waɗanda da suna tsaurarawa ga harka kasuwanci wanda yake kuma alhamdulillahi yanzu kusan waɗannan ka'idodin an sassauta ma al'umma su kuma mun raba billions of naira ga ƴan kasuwa manya da ƙanana domin kuma bashi ne wanda yake bai da ruwa an samu lasin na hada na haƙo ma'adanai da saurakinsu kusan muna da lasin hida 30 wanda aka riga aka samu a jihar Sokoto
wani abin mamaki shine akwai hukumar kididdiga ta yi tafiyar da rahoton cewa Sokoto ita ce jiha mafi talauci sannan kuma ga wani kwamiti ya ce Sokoto tana cikin ta biyu jihohin da aka samu da kyakkyawan yanayi na kasuwanci ya za a kwatanta waɗannan maganganun guda biyu
so wannan abin da zan ɗauka na farko dai jihar Sokoto ba ma cikin talauci alhamdulillah kusan jihar Sokoto jiha ce ta noma kuma wannan gwamnati tana taimakawa ta ɓangaren noma ƙwarai da gaske kuma akwai masana'antun ne game da nace an samu cigaba na harkar kasuwanci kwarai da gaske. Amma idan mutum in the other way kai duba da kila irin almajiran da ake gani suna bararkanta a cikin rayuwa a cikin gari, ana iya cewa akwai talauci. Waɗanda yake kuma abinda shi mai harsashe kamata ya yi nazari kuma ya sani cewa mahiwa kashi 95 cikin 100 na almajiran nan ba 'yan Najeriya ba ne. Wasu suna zuwa ne daga Nijar domin irin arzikin da Allah ya muna su moro da wannan arziki su karo da shi, domin mutanenmu mutane ne da ke muna considering harka ta addini, kuma muna tausaya ma waɗannan harka ta almajiran. Wasu kuma 'yan gudun hijira ne, wasu daga Zamfara, wasu daga irin cikin Nijar da saurakinsu. Amma dai alhamdulillah jihar Sokoto ba mu cikin talauci, ba mu cikin rashin ilimi. Duk waɗanda abubuwa da ake faɗa alhamdulillah gaskiya jihar Sokoto alhamdulillah, za ka ga mutanenmu na karkara manoman kankana ne, manoman albasa, manoman shinkafa, gero, dawa da saurakinsu, ana noma kuma ana sayar, ana wasu harkoki da saurakinsu. So kusan ba inda za ka ga mutanenmu zaune ga banza ba ce mutum bai da sana'a yi ko kuma bai da wani abu na yi. To duk wanda adda harka yi ko ka hina kasuwanci, wani hina noma, wani hina kanikanci, wani direba ne da saurakinsu, to duk mutum wanda adda harka yi yayi kaka iya zuwa nemo ya samu ya taimaka musu, baka ci hana cikin talauci. Amma dai in an ce bamu da billionaires, wannan manya da bamu da billionaires da aka ci irin su Dangote, irin su Aliko Dangote, irin su Oyeto Lola da saurakinsu, to wannan na yadda da wannan.
Kwamishinan kasuwanci masana'antu da sakajari na jihar Sokoto kenan Abdullahi Yusuf Hausawa a zantawarsa da Muhammad Nasir. To a fagen siyasa kuma babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta bayyana yin afuwa da ɗage hukuncin dakatarwa da ta yi wa tsohon gwamnan jihar Katsina Ibrahim Shema da takwalansa na jihar Ekiti Ayodele Fayose da kuma tsohon sakataren gwamnatin tarayya Ayim Fayose Ayim, tare kuma da janye umarnin da aka baiwa gwamnan jihar Benue Samuel Otom na ya bayyana a gaban kwamitin ladabtarwa. Jam'iyyar ta dakatar da su ne bayan kammala zaben gwamnoni bisa zargin sun aikata abubuwan da suka saba dokokin jam'iyyar. To sai dai daga bisani jam'iyyar ta ɗauki matakin baya-bayan nan ne a ƙoƙarinta na ɗinke babbar wato daɗaɗɗiyar ɓarakar da ke addabar jam'iyyar a ƙarƙashin sabon muƙaddashin shugabanta Umar Damagun. Na zanta da ɗaya daga cikin 'yan kwamitin zartarwa na jam'iyyar, Sanata Umaru Tsauri, dangane da wannan matakin.
Jam'iyyar PDP ita ce kaɗai jam'iyyar siyasa a Afirka wadda ta tsaya bisa ƙahonta babu canji tun da aka yi ta take-take. Saboda haka liksin cikin gida yakan sami jam'iyyun siyasa a kowane lokaci. Wannan ba sabon abu bane ba. Ya samu jam'iyyar PDP a lokacin da aka yi zaɓe an samu wasu 'ya'yanta da laifuka, kuma an ɗaga babbar sanda, daga baya kuma ba a buga ba aka ɗauke. Don haka wancan suspension da aka yi an yi shi ne bisa zargi. An duba wannan dakatarwa da aka musu an ga cewa to sun ba gama bincike ba a ɗage dakatarwa har sai lokacin da aka gama bincike, sannan sai a cigaba da abin da ya kamata a yi.
Yanzu irin gwamnati
mutanen da aka tsaya da wanda kamar da manyan mutane ne jigajigai a cikin jam'iyyar PDP, ba mai son ya rasa mutum ko ɗaya a cikin jam'iyya ko da ƙarami ne balle babba.
Yawwa, kana wannan magana irin abubuwan da jam'iyyar PDP ta yi fama da shi kenan tun kafin a gudanar da zaɓe, wanda mutane da dama sun yi hasashen cewa muddin ba ɗinke wannan ɓaraka ba to ta yi jam'iyyar ta samu matsala a zaɓen da ya gabata, to sai kuma gashi haka ɗin ta zo. Ba ka ganin IHR kamar an makara wurin gudanar da irin wannan ɗinke ɓaraka ɗin ta cikin gida wadda ta riga ta
shafi? Ita wannan magana ta haka ita ce magana da kila wanda baya cikin tsarin zai sani ko kuma zai ɗauka haka ne. Amma kwama calar da aka yi a Najeriya aka kira su zaɓe, wannan mutum duk da ke ɗan Najeriya wanda yake ko ɗan APC ne shi wanda ta zaɓe, ya kamata ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wancan rikicin cikin gida na PDP bai shahi wannan zaɓen ba. Wannan shi ne ko abin da mai gaya mutane. Amma kada a alaƙanta waccan abun da challenge zama samu a cikin jam'iyyar PDP da wannan zaben, don zaben da aka yi ba zabe bane kwamacala ce.
wasu ana zargin cewa wasu ana zargin saboda sun goyi bayan wani dan takara wanda ba na jam'iyyar PDP ba, musamman a zaben gwamnati, watakila shi yasa kuke shi yasa aka ga kamar sun yi abubuwan da suka saba ma jam'iyya. Idan ka dubi kasashen da suka ci gaba suna haka nan, mutum yana cikin jam'iyya amma sai ya fadi cewa dan takarar shi na jam'iyyar da jam'iyyar shi ta tsaida baya da ra'ayi da shi, don haka zai bi dan takarar wata jam'iyya. Me yasa bai zama laifi a wasu kasashe ba sai a Najeriya irin wannan abu ya zama abin da ake kira anti-party sai a hukunta mutum akan shi?
Bayan na kada kai magana ka kwatanta demokradiyyar Najeriya da inda kake yanzu. Nan inda kake ana ta san mu shekara 300, nan ana ta san mu shekara 25. Akwai dan siyasar jiha ƙuri'a, akwai dan siyasar jam'iyya. Dan siyasar jiha ƙuri'a shine ke cewa ya zabi dan takara, dan siyasar jam'iyya kowa aka tsaida jam'iyyar shi ko kunan ko zama jam'iyyar ka, indai kai zaka jefa ƙuri'a baka zama jam'iyya. Saboda ka wanda duk ya isa, waɗanda su waɗannan mutanen sun isa a ce su ƴan siyasar jam'iyya ne ba ƴan siyasar jiha ƙuri'a ba. Don haka in sun ce sun yanke hukunci sun zaɓi wani ɗan jam'iyya da aka san jam'iyyar su, to sun yi abun da ake cewa anti-party. Anti-party kuma an yi shi an san matakan da ake ɗauka a ladabtar da wanda ya yi shi. Wannan shi ne abun da aka yanke hukunci akai.
To yanzu a ƙarshe sanata, akwai wani mataki da ita jam'iyyar take ɗauka domin ganin dai ta magance ire-iren waɗannan matsalolin da suka dabaibaye ta a halin yanzu?
Shine abun da yasa aka daga wancan suspension da aka yi waɗannan mutane, kuma za a ci gaba da bincike, kuma an nada committee na wanda zai sasanta dukkan wasu matsaloli, waɗanda suka yi laifi su bada hakuri, waɗanda aka yi laifi su yi hakurin da su yi abun da aka nema gare su.
Sanata Umaru Tsauri, ɗaya daga cikin 'yan kwamitin zartarwa na jam'iyyar PDP a Najeriya. To kada manta, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ana kuma iya ziyartar shafukanmu a koda yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Sabon kotun kwallon kafa kasar jamhuriyar Kamaru daga wasu hannun ya yi wa masu taka leda na tsingina kasar jamhuriyar Kamaru gurani su 25 domin tantance su kasancewar yana bukatar karawa kulabin Indomitable Lions na kasar jamhuriyar Kamaru karfi. Amma sabon malamin kwallon kafan ya ki dauko dan wasa ko guda daya daga cikin masana'ar taka leda na kulabin PWD na Benin Baminda, kasancewar su ne suka dauki kofin kalubale na kasar jamhuriyar Kamaru na shekarar 2022 nan. Wannan ne yasa na yi hira da tsohon ɗan takalida na kasar jamhuriyar Kamaru Abubakar Jibrin, domin ya yi mini bayani kan yadda ake tantance waɗanda za a ƙara a cikin kulub ɗin kasar baya da hirar tamu ta kaya.
Ina tare da tsohon ɗan takalida a kasar jamhuriyar Kamaru Abubakar Jibrin. Abubakar Jibrin, barka ne.
Barka ne Malam Awal.
Ka buga kwallon kafa a cikin gida da kuma kasashen gotare. Shin wani irin halakai ake yi ne domin dace yan wasan kwallon kafa a kasar Kamaru?
A lokacinmu dai akwai siyasa mai kyau, don dubu ne tim na cikin gida wanda suke wasa, ana daukan a dauki dan wasa ko uku ko biyu ko daya a hada kai sannan a je a yi kullo.
To yanzu gashi a sabon kotun kasar Kamaru a rubabin son hana ya yi wa ganin kiran bangare-bangare amma bai saka babban kulob na Baminda ba, wanda yake su ne suka dauki kofi na kalubale na cikin wannan shekara.
To malawal a gani na dai bai kyautata ba, saboda Baminda a Kamarun nan kore ke dai tsohon kulob ne, kuma su suka buga kofin din cikin gida na Kamaru. To ya kamata ya samu koda guda ɗaya ne ya yi musu adalci ya kira su cikin salasiya, amma bai ke kira ba saboda kuma ya kyautata musu saboda irin tarzoman da yake cikin Kamaru. Ya kamata.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. To madalla yanzu kuma sai nasihar mu ta Ramadan.
To assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana At-Tahir Ibrahim, kuma shugaban committee da'awa na Contemporary Local Government. Akwai bukatun masu azumi su tsafta. Tsafta ta kasu kashi kashi. Akwai tsafta ta wajen tsarkake aiki. Wato duk abin da mutum zai yi a wajen azumi, tsafta ta farko, yayi kokari ya tsarkake zuciyarsa, yayi azumi saboda Allah. Wanda ya azumi saboda Allah shine zai samu lada a wajen Allah. Wanda ya azumi dan riya, dan asin yana yi ko ga yana yi, to yayi babban asara saboda Allah ba zai bashi wannan ladan ba. Sannan na biyu, mu tsaftace abincin da zamu ci a cikin mu, mu ci halat, wannan shi ma tsafta ne. Duk abin da mutum zai ci ya ci halat dinsa, kada ya yadda ya buɗe baki ko sahur da abin da yake haramun, wannan ba daidai bane. Abin Allah ke cewa tayyibat shine halalat, wato abin da yake halat, komai rashin dadin sa in dai halal ne to shine mai dadi a wajen Allah, komai dadin abu in haram ne to khabis ne, wato mara dadi ne a wajen Allah. Don haka tsarki bi kenan. Sannan na uku, mu tsarkutace jikin mu, kada mutum idan yana azumi ya zauna da datti cikin mutane suna kyaman shi, yana wari, bai goge bakinsa, bai wanka. Da ne ake cewa mai azumi wai bai wanka da sabulu, to wannan gaskiya kuskure ne. Mai azumi na wanka da sabulu mai kanshi, har ma yana sa turare na ruwa amma ba turaren wuta ba. Wannan ya nuna kenan mai azumi ba yadda ya zauna cikin kazamta ba, dan yana azumi. Dan Allah yana son mai tsafta, mala'iku na zama da masu tsafta, suna kyaman wanda ke wari kuma wanda yake bai tsaftace jikinsa. Sannan kuma yana jawo hankalin mata su ma zama tsafta a cikin abincin da suke ba mazajensu da ƴaƴansu, da kazamta irin naƙuda da sauransu, saboda gashi nan ana azumi amma kuma ana ta gudawa da yawa. Yara da manya suna ta amai, suna ta gudawa. Wannan ya nuna akwai rashin tsafta, saboda koda yanzu ya yi yawa a wannan lokaci, saboda lokacin damuna ne. Sannan kuma ina jawo hankalin yan kasuwa su yi sauki a cikin kasuwancinsu, saboda Allah ya samu dukiyarsu albarka. Ina fata wannan azumi da muka ɗauka, Allah ya samu shiga cikin intatu a wannan wata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To madalla, yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Masu taimakawa alƙali a birnin New York sun kada ƙuri'ar tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump da laifin biyan kuɗin toshiyar baki ga tsohuwar jarumar fina-finan batsa. Labarin ya bayyana ne da yammacin jiya Alhamis, inda mai shigar da ƙara na Manhattan Alvin Bragg ya tuhumi tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Tsohon ɗan wasan na kasassu na Paralympic Oscar Pistorius zai ci gaba da zama a gidan yari, bayan da hukumar yin afuwa a Afirka ta Kudu ta ƙi amincewa da buƙatarsa na a sake shi da wuri. Tun a shekarar 2016 ne ake tsare da Pistorius a gidan yari bisa laifin kashe budurwarsa Reba Steenkamp. Masana harkokin kare haƙƙin bil'adama sun yi gargaɗin cewa rikicin da ake ci gaba da yi a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya dabaibaye ƙasar tare da cin zarafi da kuma ƙuncin rayuwa, wanda ba zai ƙare ba har sai an kawo ƙarshen faɗan. Masana da ke cikin waɗanda suka yi wani nazari mai zurfi kan halin da ake ciki a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, wanda ya shafi 'yancin kare haƙƙin ɗan adam, da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar a jiya Alhamis, sun nuna rashin jin daɗinsu kan yadda lamarin ke ƙara taɓarɓarewa. An shirya yin jana'izar mutane shida da aka kashe a harin da aka kai a wata makaranta a wannan makon a birnin Nashville, a daidai lokacin da birnin da ke cikin alhinin juyayin waɗanda suka mutu sakamakon mummunan harin.
Mawasarare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. yanzu kam a madadin Zara Fage da ta yani gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da kuma engineer mu na yanzu ni Murtala Faruk sanin nake muku fata alkhairi ma assalamu.